A ranar Litinin ne babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bada umarnin a tsare Sanata Ali Indomi sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa sakamakon kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya yi bayani ta fuskar shari'ar.
Shari'a sabanin hankali kamar yadda mutane ke faɗi, kuma inda ake da matsala shine tsarin sashi na 36 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin mu da kuma tsari na sashi na 230 zuwa 320 na tsarin mulkin Najeriya, wanda ya bada hurumi ga kotuna su tunani wanda yake ya wuce wani kokonto. Ali Indume ya bada siyasa hannu ya daushi beli na Abdulrashid Maina, kuma yanzu Abdulrashid Maina yayi dabo ya bace wajibi ne ga ita kotu dama ta dauki mataki ɗayan biyu, wala Allah ko miliyan 500 da ya bada a matsayin kudin sa hannun beli a zama an narkar da su ya zama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya, ko kuma a ce a'a tunda wancan benin shi a kama shi a matsayin shine mai laifi. Shi kuma Nnamdi Kanu wanda ya fito ya ce ma Najeriya ma ta wargaje shi, sai an fito da kasar Biafra. Kuma senator wanda yake zaune a Barebe shine wanda ya sa hannu da shi da wasu mutane aka bada shi beli, shi ma kuma yayi dabo ya bace aka rasa inda yake. To abin da ya kamata a nan wurin shine ita kotu ita take sauraron wancin shari'a na Nnamdi Kanu, ya kamata a ce wannan mataki da aka yi na Ali Indume tuntuni da dadewa shine za a yi akan shi a Barebe. To amma ya danganta kuma ga shi lauyan gwamnati da ke wurin. Lauyan gwamnati ne wanda ke shigar da ƙara a madadin gwamnati da daukakin jama'ar Najeriya, shi ne wanda zai fito ya ce to tunda shi wannan ya gudu an rasa inda yake. To saboda haka duk waɗanda suka sa hannu a matsayin waɗanda suka tsaya mushi aka bada shi beli, wajibi ne a kamo su.
Tun bayan tsare Sanata Ali Indomi a kuje ne ƴan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakinsu game da batun, inda Dr. Sa'idu Dukawa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ya bayyana ra'ayinsa game da tsare Indomi.
Shi hukunci kullum indai mutum ya taka doka ana so komai girmansa ta hau kansa. Dan haka idan yanzu Senator Indomi akan laifi irin wannan cewar ya tsayawa Rashid Maina bai iya kawo shi kotu ba, shi a tura shi kurkuku, to wannan yana nuna cewar shari'a tana zabar wanda za ta hau kansa, kuma wannan yana ruguza al'umma, yana ruguza tsarin shari'a.
Ana rabu Yunus Abubakar Ahmad mai wakiltar mazabar Yamal Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa
shi sha'ani na wannan shari'ar Distinguished Senator Ali Indume wanda ke wakiltar Borno North National Assembly, magana ce ta an dan saba wa ka'idan nan kuma ta ƙasa wanda tsarin mulki ya shimfiɗa, tattare da tuhume-tuhume da ake yi na masu laifi, wanda shi Ali Indume ya lamunce shi Abdulrashid Maina shi ne mai laifi, wanda kuma ɗaukan belin mutum in yana fuskantar shari'a ba laifi ba ne, tunda ko shi ma tuhuma ake masa ba wai an ce yana da laifi ba ne. Sai kotu ta gama bincike, kuma kotu wanda take da ingancin hurumi ta hukunta shi, to sannan za ta ɗauke shi mai laifi. Shi ne cewa duk da an san kaddara ce aka bada, to yanzu suna cewa Ali Indume ko dai ya kawo kuɗi kwatankwacin wannan kaddara, ko in sai da kaddara za a yi a saida ta a dawo da kuɗin. Amma kafin nan, tunda sun rasa shi Abdulrashid Maina, shi za a kai shi gidan kaso a tsare shi.
Majiyoyi daga babban kotun tarayya da hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa sun tabbatar da cewa Indume ta bakin tawagar lauyoyinsa da Masal Oru ke jagoranta ya gabatar da dalilai 12 na ɗaukaka ƙara, amma kotu ta yi watsi da su. Dan uwan Maina Malam Aliyu Maina ya yi kira ga dan uwan nasa ya miƙa kansa ga hukuma ganin yadda Sanata Indume ya sadaukar da kansa ga ɗaya daga cikin al'umman da yake wakilta. A wani ɓangare kuwa ƙungiyar Masab mai fafutukar ganin an raba Najeriya tare da kafa ƙasar Biafra ta yi gargaɗin cewa ƙasar Ibo ba za ta zira ido a kama Sanata Anyinnaye Abaribe wanda ya tsaya wa shugaban ƙungiyar IPOB Nnamdi Kanu ba. Tana mai cewa akwai bambanci kan batun tsayawa da Abaribe ya yi da na Indume. Idan ba a manta ba, a shekarar 2010 ne tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya naɗa Abdulrashid Maina da ake zargi da wawura kuɗaɗen fansho da aka kiyasta cewa ya kai naira biliyan 100 a muƙamin shugaban kwamiti da zai kawo sauyi a sha'anin ƴan fansho domin yin gyara da ake buƙata. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.